shirin namu na mata yau bakwacin wa a kasamu za ki damu da sunanki sai ki dan bamu labarin ki a takaice.
Sunana Sadiya Ibrahim Biu, ma'aikaciya a gidan Radio Progress da ke nan Gombe. Na yi makarantar secondary a Federal Government College Kano, sannan kuma na yi jami'a a Jami'ar Bayero ta nan Kano. Ina da aure da yara na biyar.
Wani kwas aka karanta a makaranta, shin abinda kika so ki karanta shi kika samu a jami'a?
Tabbata gaskiya ba abinda na so na karanta ba. Na so na karanci fannin jarida, wato mass communication, amma kuma sai na karanci turanci. Amma duk da haka ina fatan nan gaba a yayin karatu zan je in sake kuma in karanci jaridar, tunda shi ne abinda nake aiki da shi yanzu.
A yayin da ke karatu, wani irin kalubale kika fuskanta?
Kalubale na fuskanci kalubale da yawa. Misali a shekara ta ta farko a jami'ar mahaifiyata ta rasu gab da ana cikin jarabawa, mahaifiyata ta rasu, dole na zo na rubuta wannan jarabawar, sannan na tafi zama makokin mahaifiyata. Sannan na fara jami'a ina da aure da yara, to yanda zan yi balancing ga yara, ga hidiman aure, ga hidiman karatu. Har ila yau kafin in kare ina shekara ta uku da na haifi yata ta hudu, to a wannan garenan ciki ga karatu. To masha Allah, an dai samu kalubale, amma kuma masha Allah na samu na kammala jami'a, kuma na samu goyon baya kwarai da gaske da encouragement ta wurin mai gidana, da shi wasu lokutan ma shi da kanshi zai ce min lalle in shirya in tafi makaranta ko kuma in tattara in je in yi karatu. Shi ba ya san yadda cewa na yi baya.
Aka fara aiki kuma yaya ake gwagwarmaya a wajen aiki ganin ga ki mace kuma matan aure?
To lokacin da na yi applying a Bayero University jarida, sai Bayero University suka bani admission a harkar Turanci. Mai gidana kuwa ya ce man to tunda gashi na samu good background na Turanci kuma zan iya Turanci, me yasa ba zan karanci Turancin ba? In ya so daga baya idan zan daura karatu sai kuma in zo in daura a jarida. To inda na samu kenan a fannin Turanci kenan.
To gwagwarmayan wurin aiki zan iya cewa alhamdulillahi,
a lokacin da na fara aiki a Freedom Radio na samu goyon baya da tallafi daga wurin ma'aikata, sannan kuma a wajen harkan gida na samu goyon baya matuƙa daga wani shirin gidan nawa, inda yake encouraging ina akan wasu ayyukan. Sannan kuma na samu support din yara, duk da dole ne kai kokari kai balancing gida da aiki a matsayin ki na matan aure. To amma alhamdulillahi zan iya cewa ba a samu wani gwagwarmaya sosai ba, ana iya kokarin yadda za a yi a ga cewa an yi balancing, an ba kowa hakkin shi, an ba aiki hakkin shi, an kuma ba da kula da gida da mai gida da yara hakkin shi.
A yanzu kuma inda nake aiki, wato nan Progress Radio Gombe, inda nake aiki ne da mahaifina, na kan samu wannan encouragement din daga wurin shi yadda zan yi balancing aiki da kuma gida a tare.
A gaskiya na so fannin jarida ne, saboda mahaifina ɗan jarida ne, na taso na gan shi yana aikin jarida a wato Voice of America. To a lokacin da na ka raka shi inda zai labarai da sauransu, sai na yi growing wannan fashion ɗin, sai na girma da wannan fashion ɗin, son ganin cewa nima na bi bayansa, na zama kwararriyar ƴar jarida kamar yadda shi ma ya yi.
To madalla malama Sadiya Ibrahim Biu, dandali na godiya. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.